Shahararren mawakin nan ɗan Najeriya da aka fi sani da suna Two-Face ya ce rashin kulawar gwamnati ne ya haifar da matsalolin da ake fuskanta na addanci musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Mawakin da ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci wasu sunonin 'yan gudun hijira a garin Maiduguri da kuma yake shirin shi da wasa na musamman da zai kwantar da hankulan 'yan gudun hijiran da ke tsuguna a irin waɗannan sansanoni. Mawakin ya ce waɗannan 'yan gudun hijira suna cikin halin kakanikaye da saboda irin yadda ya je gansu da irin halin da suka shiga, wanda ya ce akwai buƙatar gwamnati ta matso don tallafa waɗannan 'yan gudun hijira. Yanzu hakan suke neman buƙatar taimakon gaggawa daga dukkanin al'umman Najeriya.
Many of these villages, many of these people, they're just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there's election. That's the only time government reaches out to them. Then they will carry one bag of rice, one bag of this. And the people are ignorant because there's no education, there's no... A group comes and just entices them, so they will be recruited easily. It happens everywhere in the world. That's what happens.
Yace mafi yawan waɗannan gauyuka da garuruwan da muke da su da mutanen da ke waɗannan wurare suna nan ne kawai gwamnati ba ta isa gare su. A lokacin da gwamnati za ta isa gare su kawai shine lokacin zabe, dan saboda su nemi ƙuri'ar su, wanda kuma zaka ga an ba su buhun shinkafa guda ko kuma wake. Kuma saboda rashin sanin mutane da ke fama da karancin ilimi, to da zaran an samu wasu kungiyoyi sun zo suka yi musu ruwan banbaka, za ka nan da nan sun biye musu, inda nan ne kuma ke samun yawatar karuwan irin waɗannan 'yan ta'adda. Wannan yana faruwa ko ina a duniya, kuma haka abin yake. Two-Face din yace ji ya shiga sansanonin 'yan gudun hijira, ya ga abin bakin ciki a idanun waɗannan mutane. Na ga tsoro matuƙa a idanun su, na ga ma tashin hankali tattare da su, saboda duk wanda ya shiga wannan sansani dole sai ya tosiya ma irin waɗannan mutane ganin irin halin da suke ciki.
And it's because of government neglect. There is no two ways about it. And once that starts happening, politicians start taking advantage. Some politicians start using it to blackmail whoever, or you know, they use it.
Yace dukkan wannan na faruwa ne saboda ko in kula na gwamnati ba za a raba ɗaya biyu ba. Kuma da zaran hakan ya faru, 'yan siyasa za su fara ɗaukan wannan damar don su dinga ɓata duk wanda suka ga dama. Don suna hakan, mun san suna hakan, kuma mun fahimci irin yadda waɗannan 'yan siyasa ke amfani da irin waɗannan dama.
I will tell you straight up today, I don't believe it has anything to do with religion. I don't believe that. I know it has everything to do with politics.
Yace zan iya gaya muku yau kai tsaye cewa wannan rikici da ke faruwa ba shi da alaƙa da addini. Na san ba shi da wannan alaƙa, amma kuma yana da alaƙa da siyasa.
The journalists in Borno, I think you guys are already doing a fair job, but I mean, we will always beg you to do more, to keep hammering the issue. You know, when you talk about this, you are also directly contributing to making life easy for the IDP. So what you do, what you say, is also part of contribution. I mean, your own way.
Mai ya kuma yaba 'yan jaridun da ke aiki a jihar Borno, ya ce da cewa mun san kuna aikin da ya dace, amma za mu roƙe ku ci gaba da ƙara ƙanye don ku ci gaba da fito da irin waɗannan matsaloli. Ya ce don kai magana kan wannan batu, kuna fa ba da taku gudunmawa ne kai tsaye don taimakawa wajen sauƙaƙawa rayuwar waɗannan 'yan gudun hijira. Saboda haka abin da kuka yi ko kuma abin da kuka ce, shi ma na ɗaya daga cikin gudunmawar da kuke bayarwa. Gare ni kuma muryata ma na ɗaya daga cikin abin da nake amfani da shi wajen miƙa saƙonnin zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma haɗa kai yan Najeriya baki daya, a cewar wannan mawaki da aka fi sani da Two-Face, da kuma hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyato da gudanar da wasu a irin waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno, da zai taimaka 'yan gudun hijiran wajen dawo da hankalinsu wuri guda. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.